بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لهدي شابك وقوة شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو نادي تليه لدقوم شاترا واندي دي بيار قوة ديسمبر 1998. إذن جماعة بسمان تابا منا كراتودة كتكين وانا لتافي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. A inda muke karkashin babin salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wuraren yi da kuma sigogin, mun kwana a cikin siga ta hudu sai lokaci ya kure mana, don haka sai mu ce rabi'an. Siga ta hudu daga cikin sigogin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar dangane da yadda za a yi mishi salati kamar yadda Allah ya umarna, ya bada umarni akai, shine Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fassara wannan shine Allahumma salli ala Muhammadin, Allah kai dadin tsira ga annabi Muhammad an-nabiyil ummi, annabin da yake ba a saukarwa da al'ummar shi littafi ba kafin nashi littafin, ko kuma annabin da bai iya rubutu da karatu ba saboda girman shi da daukaka, amma ya zo da ilimin da yafi waɗanda suka iya rubutu da karatu, salawatullahi wa salamu alaihi wa ala ali Muhammadin, Allah kai dadin tsira ga mutan gidan Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahima, kamar yadda ka ainihin yi dadin tsira ga mutan gidan annabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin an-nabiyil ummi, Allah ka kara albarka ga annabi Muhammad, annabi wanda yake ummi, wanda ba so kawa da al'umma shi littafi ba. Wa ala ali Muhammadin, haka kuma Allah kai dadin tsira ga mutan gidan Muhammad kama barakta, kama wato ka sanya albarka ga mutan gidan Muhammad kamar yadda ka sanya albarka ala ali Ibrahim ga mutan gidan annabi Ibrahima fil alamin, daga cikin ainihin halittu baki daya, ko kuma daga cikin mutanen zamanin su a zamanin ainihin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu, sai Allah ya ware ainihin zuriya ya'ya na annabi Ibrahim, sai ya sa musu albarkar da bai sa wa kowa haka ba. To ma'ana a cikin wannan al'umma Allah ya sanya wa ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama albarka da shi da mutanen gidanshi, kamar yadda ainihin ya sanya wa annabi Ibrahim albarka da shi da mutanen gidanshi. To annabi a mutanen zamanin shi, ma'ana tun daga kanshi har duniya ta tashi, Allah yayi musu albarkar da bai taɓa yi wa wani daga cikin wannan al'umma tamu ba. Abin da kake addu'a kenan, shine ma'anar fil alamina, a cikin dukkan halittun da ke wannan zamani nashi, to Allah ya ware shi, shi da ainihin wato zuriyar shi, ya sa musu albarkar da bai sawa wani cikin bayin Allah ba. Innaka Hamidum Majidun, Allah kai abin yabawa ne, ko abin godewa ne, kuma abin girmamawa ne. Ma'ana an ka fassara shi da haka, ka fassara shi akan ma'ana ainihin wato Allah al-Mahmudu ne kenan, kuma al-Mumajjad, abin yabawa kuma abin godewa. In kuma ka fassara shi a siffar shi ta fa'iliya, ya zama innaka Hamidun, ya Allah kai mai godiya ne ga duk wanda ya bauta maka, Majidun kuma mai girmama duk wanda ya bi ka. Wannan hadisi al-Imam Muslim wa Abu Awana wa Ibn Abi Shayba sune ainihin suka ruwaito shi. Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Shayba ya ruwaito wannan hadisi fil musannaf, a cikin littafin shi al musannaf, a cikin juz'i na biyu, takadda ta 132, fuskar takadda ta 1, a inda na yi mana bayani dangane da wannan cewa ya faru ne kafin a buga wannan littafi, amma a yanzu an buga shi walillahi alhamd. Wa Abu Dawuda wa Nasa'i, al imamu Abu Dawuda ma ya ruwaito wannan hadisi, haka nan al imamu Nasa'i ma ya ruwaito wannan hadisi, amma al-Imamun Nasa'i ba ya ruwaito wannan hadisi bane a cikin ainihin littafin shi As-Sunan al-Kubra ko kuma al-Mujtaba, amma a cikin littafin shi da Al-Sheikh al-Allamah al-Albani ya mana hujja da shi jiya na zikirori, wato Amalul Yawm wal Layla, lamba hadisi na 159 zuwa 161. Mun fahimci wannan da kyau ko? A jiya wajen ainihin wato fadan lamba dangane da hadisin da ya kawo a cikin wannan littafin, na yi tuntuban harshe wajen ainihin fadar shati ne na 162 a kuma lamba hadisi na 54. Mun fahimta hadisin da muka karanta ainihin ajiya wanda yake shine ainihin lafazin salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama na biyu a cikin wannan littafi da muke karatu. Don ba kuma ta ba ya ce Bukhari da Muslim da Nasa'i suka fitar da shi. To Nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi Amalul Yawm wal Laila a cikin waɗannan wurare da na faɗa. Wa sahahu al-Hakim, al-Imam al-Hakim an-Naysaburi ya inganta wannan ainihin hadisi. Hadisi ne sahihi. Khamisan, lafazi ko kuma siga ta biyar daga cikin sigogin yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati wanda Annabi ya karantar da harshen shi mai tsarki da albarka shine Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim. Fassarar wannan shine Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika, Allah kai dadin tsira ga Muhammadu bawanka kuma manzonka, kama sallaita ala ali Ibrahim kamar yadda kai dadin tsira ga mutan gidan Annabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin, Allah ka kara albarka ga Muhammad abdika wa rasulika bawanka kuma manzonka. Wa ala ali Muhammadin, haka kai dadin albarka ga mutan gidan Muhammad kama barakta ala Ibrahima kamar yadda kai karin albarka ga Annabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahima, kuma kai karin albarka ga mutan gidan Annabi Ibrahim. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ne ya fitar da shi, wa Nasa'i wa Tahawi wa Ahmad, wadannan malamai dukkan su suka ruwaito suka fitar da wannan hadisi. Wa Isma'il al-Qadi, da kuma al-Imam Isma'il al-Qadi fi fadl as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin littafin shi mai suna falalar yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati. Idan jama'a musulmi basu manta ba, wannan littafi nayi bayani ainihin akan shi a cikin karatutukan mu waɗanda suka gabata. Al-Shaykh al-Allamah al-Muhaddith al-Albani yace a cikin shafi na 28 at-tab'atul ula, a bugun farko na wannan littafi, yace ko kuma ka duba shafi na 62 at-tab'atus thaniya, a cikin bugu na biyu, babu al-maktab al-islami, wanda ainihin al-maktab al-islami wadanda ke Dimashq al-Sham suka buga su Zuhairi Shawish kenan. Bi tahqiqi, Albani yace da tahqiqi na, don ba amanta ba nayi mana bayani a karatutukan baya cewa al-Shaykh al-Allamah al-Albani yayi tahqiqi da takhrijin hadisan wannan ainihin wato littafi. Littafi ne wanda yake wani babban malami ya rubuta shi daga cikin malamai da suka gabata, yana bayani akan falalar yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati. Yani yana kawowa da isnadan shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ko kuma zuwa ga ainihin sahabbai ko tabi'ai. To shine sai al-Shaykh al-Albani ya dauki alqalamin shi ya bayyana matsayin hadisai na wannan ainihin littafi, ya kuma tsabtace ya shirye ainihin ya tsara littafi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shine yace in bugu na farko kake da shi sai ka duba shafi na 28, in bugu na biyu ne sai ka duba shafi na 62, saboda a bugu na biyu din ya kakkara wasu ainihin bayanai da sharhohi, dan haka littafin ya kara yawa. Ina fatan mun gane. Sadisan, lafazi ko kuma siga ta shida na salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Annabi ya karantar shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fassara wannan shine Allahumma salli ala Muhammadin, Allah kai dadin tsira ga Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi, kai dadin tsira ga matayen shi da zuriyar shi. Kun ga wannan shi ya fassara mana ashe ma'anar alu din can, to yana nuna cewa azwaju wa dhurriya, matayen shi da ƴaƴayen shi da jikokin shi su ne ainihin alu din. Domin gashi a cikin wannan lafazin na salatin ma zaka ga gaba ɗaya ba inda aka ce alu Muhammadin, sai aka kawo kalmar azwaju da kalmar zuriya wadda ita ce ta fassara alu din kenan. Kama sallaita ala ali Ibrahim, kai dadin tsira ga Muhammad da mutan gidan Muhammad, kamar yadda kai dadin tsira ga ainihin wato Ibrahim mutan gidan Annabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin, Allah ka kara albarka ga Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi, kuma Allah ka kara albarka ga mataye da zuriya ƴaƴa da jikoki na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato zuriya tana daukar abu biyu, amma anan tazo da ɗayan ma'ana biyu ne. Zuriya tana daukar iyayenka da kakanninka na sama, ana iya fadan su zuriya, anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhur, anan zurriya yana nufin iyaye da kakanni can sama, zurriya kuma yana daukan ƴaƴa da jikoki. To da wannan ma'anar yazo anan, yayin da kake cewa Allah ya dadin tsira ga matayen annabi da zurriyar shi, to ba wai iyaye da kakannin shi kake wa addu'a ba, a'a matayen shi da ƴaƴayen shi da jikokin shi. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi, kama barakta ala ali Ibrahim, Allah ka kara albarka ga annabi da mutanen gidan shi kamar yadda kai karin albarka ga ali Ibrahim. To a ka'idar larabci, kamar yadda zamu zo mu ji, in aka ce alu Ibrahim, ko aka ce alu Fir'auna, ko aka ce alu Lutin, ana nufin hadda Lutin shi kanshi, hadda Fir'aunan shi kanshi, hadda annabi Ibrahim din. Wato in aka zo a ka'idar larabci aka ce kaifa alu fulani, yaya mutan gidan wane, to hadda shi wane din ake nufi, ko da ba a faɗe shi ba. Dan haka da aka ce kama barakta ala ali Ibrahim, kamar yadda kai albarka ga mutan gidan annabi Ibrahim, wato hadda shi Ibrahim din kenan. Innaka hamidun majidun, ya Allah kai abin yabawa ne kuma abin girmamawa ne. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ne ya fitar da shi, wa Muslimun, haka Muslim ma ya fitar da shi, wa Nasa'i da al-Imam an-Nasa'i. Al-Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi Amalul Yawm wal Layla, a cikin shafi na 164, lambar hadisi na 59. Wannan shine lafazin hadisi na 6. Sabi'an, lafazin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na 7, wato siga ta 7 daga cikin sigogin da annabi ya karantar. Allahumma salli ala Muhammadin, Allah kai dadin tsira ga Muhammad, wa ala ali Muhammad, kai dadin tsira ga mutan gidan Muhammad, wa barik ala Muhammad, Allah kai dadin albarka ga Muhammadu, wa ala ali Muhammadin, kai dadin albarka ga mutan gidan Muhammad, kama sallaita wa barakta, kamar yadda kai dadin tsira, kai dadin albarka ala Ibrahim, ga annabi Ibrahim, wa ali Ibrahim, da mutan gidan Ibrahim. Innaka hamidun majid, ya Allah kai abin yabawa ne kuma kai abin girmamawa ne. Waɗannan su ne lafuzzan salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar. Dan haka ya kai dan uwa musulmi, ka takaitu akan su, su ne kadai alkhairi, yin su kadai shine yin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Duk wani lafazin salati da zaka ji ko ka gani wanda yake ba waɗannan ba, ba daga harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taho ba, domin waɗannan an tsaya an tace an tabbatar da su ne suka zo daga harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shi yasa sai ka takaitu akan waɗanda Allah ya aiko annabin shi da su. Me yiwa zaka zo ka samu anan gaba muna karatu cikin littafin, Ash-Sheikh Al-Allamah Al-Albani zai zo ya buga misalai na wasu salatai na wasu sahabbai. Karka rudu dan an ce wannan an samo daga sahabi kaza ko wannan an samo daga sahabi kaza, a'a, tunda dai aka ce ga na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to fa inna khayral hadi hadi Muhammadin, yayye shiriya ita ce shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Dan haka ka dakata anan, idan wani sahabi yayi ijtihadi, za a iya karban ijtihadin shi a yayin da ya zama babu wani nassi wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ko daga Allah, ko kuma babu wata madogara da za a dogara. Amma in ya zama annabi yana da ta cewa, to shikenan kowa sai ya hakura, kowa ya hakura da nashi zikirin, ya hakura da nashi lafazin, ya hakura da nashi addu'ar, da nashi lafazin salatin, sai a tsaya akan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shi kadai yin haka shine ainihin kubuta gare ka. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin shi Amalul Yawm wal Layla, a cikin shafi na 159, a lamba ainihin wato ta hadisi mai 47, wa Tahawi da al-Imam at-Tahawi, wa Abu Sa'id ibn al-A'rabi da ainihin al-Imam Abu Sa'id ibn al-A'rabi, fil Mu'jam, a cikin littafin shi ainihin al-Mu'jam, a cikin lambar takarda ta 79, fuska ta 2. Dukkan waɗannan malamai sun fitar da wannan hadisi bi sanadin sahihin, da isnadi mai inganci. Wa Azahu ibn al-Qayyim fil Jila, al-Imam ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Jila'ul Afham ya danganta wannan hadisi a shafi na 100, da wato a shafi na 14 zuwa shafi na 15, ya danganta wannan hadisi li Muhammad ibn Ishaq as-Sarraj, yace Muhammad dan Ishaq as-Sarraj ma ya fitar da ainihin wannan hadisi. Thumma sahahahu, sannan shi al-Imam ibn al-Qayyim ya inganta wannan hadisi da kanshi. Qultu, ni Muhammad Nasir Din al-Albani, Albani mai littafi, sai nace wa fi hadhihi as-sigha al-jam'u bayna Ibrahima wa ali Ibrahim, kaga a cikin wannan siga da muka karanta a yanzu, kaji inda yazo a cikin hadisin daya cewa hadisi daya ne gashi kuma an samu Ibrahim wa Ali Ibrahim ma'an a wuri daya ko sai ce wa hadha ma ankarahu Ibn al-Qayyim to wannan shine abin da Ibn al-Qayyim yayi musun shi wa shaykhuhu da malamin shi Ibn Taymiya kama sabaka bayanuhu kamar yadda bayani ya gabata daga shafi na 139 zuwa shafi na 140 ma'an raddi alaihi ma tare da raddi da al-Shaykh al-Albani yayi musu gyara akai ko abinda al-Shaykh al-Allamah al-Albani yake nuna maka shine Ibn al-Qayyim ya ce babu inda aka samu lafazin Ibrahim wa Ali Ibrahim a cikin salati da yace babu wannan shine sai al-Shaykh al-Albani yace to Ibn al-Qayyim yayi musun haka malamin shi ma Ibn Taymiya yayi musun haka amma gashi kuma ya tabbata haka a cikin hadisi kuma abu karin mamaki shine su kansu shi kanshi Ibn al-Qayyim ya inganta wannan hadisin amma kaga ya gafala kenan shi yasa tsarki da daukaka sun tabbata ga Allah shi kadai wanda baya kuskure balle ya gafala jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yanzu gashi da yake al-Shaykh al-Allamah al-Albani babban malami ne wanda yake bai gaza ainihin su al-Imam Ibn al-Qayyim ba gashi yanzu ya iya gano kuskuren su kai tsaye kuma sai a karbi wannan gyara da zai yi shi yasa kai duk sanda zaka bude baki ka ce babban malami kaza yayi kuskure kai wa kanka adalci shin kai wane ne a cikin ilimi tsakaninka da Allah kana karatu baka iya saka wasalin nahwu daidai baka iya ginin kalma a ka'idar sarf daidai tsakani da Allah sai ka dubi wani bijimin malami sai kawai sai ka ce yayi kuskure ko saboda an ce ai malamai suna iya yin kuskure in malamai suna iya yin kuskure shin kowanne fardi ne min afradil umma zai iya gane kuskuren malamai kowanne mutum ɗaya ne kawai nan da nan sai ya gaggawo cewa ai malam wane yayi kuskure ai malam wane yayi kuskure ma'ana ana son a maida al'amarin ilimin addini ya zama fauba ya zama hayaniya da bankaura ce fa kofar kuskurantar da manyan malamai ba kofa ce a bude gaban kowa ba kofa ce a bude gaban waɗanda suka cancanta su wannan aiki in ba haka ba duk wata magana da wani babban malami ya faɗa sai a samu wani mara kunya sai nike ce wannan magana kuskure ce shi bai yadda ba kuma ya samu jama'a su mishi tafi su mai salati su goyi bayan shi saboda me saboda kadai dama jira ake a ce irin waɗannan malamai sun yi kuskure shi yasa kai wa kanka adalci kafin ka sake ka ce malam wane ya kuskure shin kai tsakaninka da Allah kai karatu yadda ya kamata kai kanka ka san ilimin da har zaka iya gane kaza da kaza daidai ne kaza da kaza ba daidai bane kaza da kaza in an shiga an fita nan kuskure ne kai wa kanka adalci kaka kwari kanka ka daina neman suna da girma a wurin mutane ka daina neman daukaka da shahara dan duk galibi abin da yake damun waɗannan ƴan acaban malamai wallahi ne ma suke kawai a basu limancin juma'a ko limancin idi ko azin anguwa ko azin jiha ko azin ƙasa baki daya ko azin maulidi ko azin IVC duk abin da suke nema kenan su samu malanta dan haka duk yadda za su yi sai su yi khalif tu'raf kai kokarin ka saba wa wanda aka sani dan kai ma a san ka kadai sai a samu wani yayi ijtihadi ya binciki mas'ala kawai kai sai ka ce wannan mas'ala kuskure ce ya akai wannan mas'ala ta zama kuskure ba za ka iya ganewa ba yaya ina daidai din baka san daidai ba to ya akai wannan mas'ala ta zama kuskure a wai dai kuskure ce kawai to haka siddan kawai ake cewa kuskure jama'a sai sa mi wa kan mu adalci wallahi tallahi ka tura waɗannan jahilai da suke neman suka nemi ka samu girma a wurin su abinda ake so ka zama kullun kana auna inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ya zama kullun kana tunanin in fa ka bi son zuciya wuta zaka je in kai taka tsantsan baka bi son zuciya ba da iznin Allah aljanna zaka je kullun ka rinka tunanin haka dai na tunanin wannan girma da zasu baka wannan girma da zasu baka in sun nada ka limamin juma'a kana nan sai kai musu abin da su ma ba sa so anan kuma za a fara rikici akan za a cire ka kuma nan ka sake bangare wani bangare na kungiyar ka kai ma ka ce baka yadda ba sai azo ana kokowa a masallaci me ka haka duk an hada abin ne akan munafinci Allah ya kiyaye shi shine malai yake cewa fala da'iya lil i'ada don haka wannan kuskure da su Ibn al-Qayyim suka yi akai musu gyara akai babu bukata akan sai an sake maimaitawa sai ka koma wancan shafi da ainihin aka fada maka to jama'ar musulmi waɗannan su ne lafuzan salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda muke tananatawa sai ka tsaya akan su alheri da albarka ya tabbata akan su duk abin da ya zama sabanin wannan to ka kauce mishi kai na annabi sallallahu alaihi wa sallama idan kuwa baka dauki wannan ka'idar ba to waɗannan ƴan tariƙa da kake rikici da su ma za su samu shigo maka da nasu kenan amma an aka tsaya akan a tsaya akan na annabi sallallahu alaihi wasallama shine kadai abin da Allah yake nufi da wancan salati da yace shikenan duk wanda ya kawo sai kace ina yake daga annabi sallallahu alaihi wasallama shin annabi yayi salati da Allah yace misali ayyo annabi salati shin annabi ya karantar da salati inda bai karantar ba to sai a ce kowa ya tsara nashi amma shin ya karantar eh to mu tsaya akan nashi to ba ma kaunan na kowa tun daga na wali har na kan shehi ba mu kauna na annabi muke so annabin kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an kace a to yaya ba za a karbi wannan ba ga wannan yazo daga sayyidina Ali wannan yazo daga kaza ya ba za a karba ba sai a ce to yanzu a karbi na sayyidina Ali a ajina manzo Allah kake nufi ko kuwa a gwama ana yin na Ali ana yin na sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ina ma'ana haka yanzu ka sanya su zama daidai wa daida kenan ko kuma kana nufin a dauki na Ali a ajina manzo Allah kana nufin Ali na gaba da manzo Allah kenan saboda haka na manzo Allah kadai za a dauka jama'a mun karanto wasu ainihin hadisi a baya wadanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa almusii salatihi in ya tashi yin sallah yayi yabo yayi godiya ga Allah sannan kuma ya karanta abin da ya saukaka na alqur'ani ina ma'anar yayi yabo yayi godiya ga Allah shine du'aul istiftahi to du'aul istiftahi din nan ba za a ce tunda dai annabi ya ce mishi ya yabi ya gode wa Allah duk yadda yayi yayi sai a ce a'a shin annabi ya karantar da addu'o'in buda sallah sai a ce eh sai a ce to su ne ake nufi wajen sujuda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in kai sujuda wuri ne da ya dace ka roki Allah sai a ce to shin annabi ya karantar da addu'o'in da ake a sujuda sai a ce eh sai a ce to irin waɗannan addu'o'in ake nufi ba naka ake nufi ka dauko ba ka'idar da za a dauka kenan wannan shine aiki da alqur'ani da hadisi amma a bisa fahimtar salafu a bisa fahimta ta magabata a bisa manhaji da tafarki na su magabata din wallahi in kai haka sai kaga kana zauna duk wata bid'a in ta taso sai ka sa hannu ka bangaje ta ba za ta shigo ka ba amma in ka bude kofar komai ya shigo ba dariqa ba da shi a har kristanci sai ya shigo maka wallahi Allah ya kiyaye al-Sheikh al-Muhaddith al-Allamah al-Albani yace fawaid muhimmatun fi salati ala nabiyil umma fa'idoji masu muhimmanci game da salati wa annabin al'umma wasu fa'idoji ne al-Sheikh al-Allamah al-Albani zai ware maka waɗanda zai tattauna maka su ɗaya bayan ɗaya dangane da ainihin wato salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗannan fa'idoji fa'idoji ne guda shida kowacce daga ciki zaka ga cewa fa'ida ce mai buƙatar ka tsaya ka fahimce ta da kyau dangane da bayani akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallama to da yake malaman hadisi za su tayar ma matsala ɗaya suke sharhi akan ta amma sai ga matsaloli burjik sun shigo yanzu akan fa'idoji ne zai dangane da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama amma abubuwa da dama kuma za su shigo waɗanda zaka ga ka karu da ilmomi waɗanda yake zaka ga har sun tabo bangaren aqida da al'amuran da suka shafi mu'amalarka ta yau da kullum da kuma abin da ya shafi ibadarka malam yace al-fa'idatul ula fa'ida ta farko من الملحوظ أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله نادغتكم أبن دباء الوراء متى يوانكم وأن النوء نسيب جن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات قتش وباب إند أك أنبتش النبي إبراهيم شيكتي با أنبتش متنجدان شبا توانان الشيخ الألباني متى يوانكي kai in ka biyo ka duba ma gaba ɗaya zaka ga dukkani babu inda aka ambaci annabi Ibrahim sai da ainihin aka hada da mutan gidan shi mun fahimci wannan da kyau ko abinda yasa yace mafi yawanci saboda ya hukunta wasu riwayoyin ne in ba a hada su da ƴan uwan su ba amma dukkan riwayoyin zaka ga inda kake ga yana kewaye al'alu din nan yake kewaye ta a dan cikin zane gefe da gefe haka kausi to zaka ga a cikin wasu riwayoyi ne aka samu don haka lalle a hada su a yi su gaba daya don an cire su ne a cikin waɗannan riwayoyi za a ga cewa kamar ba su amma asali dukkan waɗannan salatai kowanne zaka ga in annabi Ibrahim yazo sai kaga wa ali Ibrahim mun fahimci wannan da kyau ko sai ce wa inna ma fi haka ma sallaita ala ali Ibrahim duk inda zaka gani sai kaga an sa kamar yadda kai dadin tsira ga mutan gidan annabi Ibrahim wasabab fi zalika dalili kuwa akan haka anna alar rajul fi lughatil arabiyya mutan gidan mutum a cikin harshen larabci yatanawalu rajula kama yatanawalu ghayrahu mimman yaquluhu sun hada hadda shi kanshi mai gidan kamar yadda ya hado da wasu waɗanda suke shi mai gidan na dauke da nauyin su. Mun ka ce alu mutan gidan wane, misali alu fulani mutan gidan wane, ko alu rajuli, to haddashi fulanin din, haddashi ar-rajuli din, kamar yadda yake ya tattaro hadda sauran al'ummar dake cikin wannan iyalai nashi. Kama fi qaulihi ta'ala, kamar yadda yazo a cikin maganar Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki yace inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamina. Lalle Allah madaukakin sarki ya zabi Adamu, ya daukaka shi, ya fifita shi, ya bashi daraja. Wa Nuhan, Allah ya zabi annabi Nuhu, ya daukaka shi, ya fifita shi, ya bashi daraja. Wa ala Ibrahima, Allah ya zabi mutanen gidan Ibrahim. Wa ala Imran, da mutanen gidan Imran, ya fifita su alal alamina, akan mutanen zamanin su. To yanzu nan da aka ce wa ala Ibrahima, har da Ibrahim din kenan, da aka ce wa ala Imran, har da Imran din kenan. Wannan aya ta zo cikin suratu Ali Imran, aya ce ta 23. Wa qaulihi, da kuma inda Allah yake il, aya ta 33 ko 23 yasa, amma 33 ya kamata ya zama. Wa qaulihi, da kuma maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa illa ala lutin najjaynahum bi sahar, ba waɗanda ba mu hallakar ba a garin annabi Lutu, sai dai mutanen gidan annabi Lutu sukan mun tseratar da su daga wannan hallakarwa bi sahar, da ainihin wato sammakon asuba. To ash-shahid anan, da aka ce illa ala lutin, sai mutanen gidan Lutu, hadda Lutu din kenan. Suratul Qamar aya ta 34. Wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama, kuma dai har wa yau ga magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa Allahumma salli ala ali abi aufa, Allah kai dadin tsira ga mutanen gidan abi aufa, hadda shi abu aufa din kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wato a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakki wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, ka karbi sadaka ko zakka daga cikin dukiyarsu, ka tsarkake su, ka tsarkake zuciyarsu, sannan wa salli alaihim, kai musu addu'a, inna salataka sakanun lahum, addu'ar da za ka yi musu za ta sa musu albarka da samun natsuwa a zuci. To cewa din nan Allah da yace kai musu salati in ka karbi wannan ainihin wato zakka a hannunsu, shine sai ya zan duk wanda ya kawo annabi zakka sai annabi ya ce Allah kai wa wani salati. To shine sai su alu abi aufa suka kawo zakka, sai annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa, Allah kai dadin tsira gare su tunda sun kawo zakka, kamar yadda kace in sun kawo in yi musu. Jama'a mun fahimci wannan? To anan ash-shahid shine wannan ya hada hadda ainihin shi abi aufa din, ba wai alu abi aufa ba kawai. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi da sauran malami. Wa kadhalika lafzu ahlil baiti, haka nan lafazin ahlul baiti, kalma ahlul baiti ka qaulihi ta'ala, kamar yadda Allah madaukakin sarki yace rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti, rahama da albarka Allah ta tabbata gare ku, ya ku mutanen gidan annabi Ibrahim. To yanzu wannan har da annabi Ibrahim kenan da aka ce ya ku mutanen gidan annabi Ibrahim. Wannan aya ta zo ita ce aya ta 73 cikin suratul Hud. Malam yace fa inna Ibrahima dakhilun fihim, kaga annabi Ibrahim ma ya shiga cikin ahlal bait din da aka ce. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan matsala tana da ainihin muhimmanci, don haka sai ta reshi reshen da ta shi yasa sai malam yace bari ya sharhinta, don haka sai yace qala shaykhul islam, shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyah, ibn Taymiyah yace ولهذا جاء في اكثر الالفاظ كما صليت على ال ابراهيم, saboda haka zaka ga cewa a mafi yawancin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lafzan sai kaga sun zo da cewa kai wa annabi da mutan gidan shi tsira kamar yadda kai tsira ga mutan gidan ibrahim, wa kama barakta ala ali ibrahim, kuma ka kara wa annabi da mutan gidan shi albarka kamar yadda ka kara albarka ga mutan gidan ibrahim. Wa jaa fi ba'dha, amma an samu a wasu lafuza, Ibn Taymiyyah ne yake magana yanzu, sai yace a wasu lafuza yazo cewa Ibrahimu nafsuhu, an fahimta a wani lafazin sai kaga kama barakta ala Ibrahima, amma a mafi yawancin lafazi kama barakta ala ali Ibrahim, sai yace li'annahu huwal aslu fi salati waz zakati, saboda shi annabi Ibrahim shine asali wajen wannan ainihin wato salati da kuma wajen wannan azzaka, wajen tsarkakewa da ake fatan Allah ya tsarkake mutanen gidan annabi ainihin Muhammad kamar yadda ya tsarkake mutanen gidan annabi Ibrahim. To a wani lafazin sai kaga yazo da lafazin Ibrahim kawai, saboda me asalin tsarki din da ainihin tsabtacewa din ga annabi Ibrahim take. Sa'annan sai malam yake cewa wasairu ahli baitihi inma yahsulu dhalika taban, sauran mutan gidan shi suna biye da shi ne a wajen samun wannan tsarki da wannan samun albarka. Waja'a fi ba'dha, a cikin wani lafazi kuma sai yazo da zikru hadha wa hadha, a samu wannan lafazi na cewa kama sallaita ala ibrahima wa ali ibrahima, sai yace tanbihan ala hadaini, don ai tanbihi akan waɗannan abubuwa guda biyu gaba daya. Jama'a mun fahimci wannan, don ai tanbihi akan cewa albarkar ta tabbata ga annabi Ibrahima kuma ta kai ga ainihin mutanen gidan shi. Idan haka wannan lafazin sai kaga yazo da wannan, kuma yazo da wannan lafazin. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To shine Al-Sheikh Al-Allama Al-Albani yake cewa idza alimta zalika, ya kai mai karatu ko mai saurare, idan ka fahimci wannan magana ka santa kamar yadda na faɗe ta, cewa duk inda salati zai zo din nan sai a ce ayi wa annabi salati kamar yadda aka yi wa Ibrahim ko kamar yadda aka yi mutan gidan shi. Faqad ishtahara at-tasa'ul bayna al-ulama'i an wajhi at-tashbih fi qawlihi kama sallaita ila akhirih. To mas'ala tana shahara, ta shahara tsakanin malamai, malamai suna yawan tambaya, suna yawan kawo matsala akan to ta wace fuska ne za a fahimci wannan kamantawa da aka yi. Misali, kowa da ya tabbatar da cewa annabi Muhammad ya fi annabi Ibrahim daraja, to amma kuma gashi kullun ana cewa Allah ya kara wa annabi Muhammad daraja da albarka kamar yadda ya kara, kamar yadda ya wa Ibrahim, kaga kamar kuma ana neman wato annabi daraja shi ta dawo kasa kenan ko, domin yana sama da annabi Ibrahim, kuma aka ce Allah ya mishi daraja kamar yadda ya wa annabi Ibrahim. Sai yace li annal muqarrar, domin tabbataccen abu a cikin ilimi annal mushabbaha dunal mushabbahi bihi, kama da wani bata wani, haka ka'ida take ko, in ka ji ana kamanta wani da wani to ana nufin wani din nan yana kasa da shi, kaje ana cewa Allah ya yi wa annabi Muhammad karin tsira kamar yadda ya yi wa annabi Ibrahim, to a zahiri kamar annabi Ibrahim na sama kenan ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misali, in ka sanya danka ya gama primary school, ya gama secondary, sai kace Allah ya sa dana ya zama professor kamar wani, kaga wannan nan yafi naka kenan. To yace amma wal waqi'u huna akasuhu, abinda ya afku anan shine akasin haka, annabi Muhammad shike sama da annabi Ibrahim. Iz, domin kuwa anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallama afdalu min Ibrahima, annabi Muhammad ya fi annabi Ibrahima daraja. Wa qadiyatu kaunihi afdal, to tunda kuwa ya kasance ya fi shi falala, an takuna salatul matluba afdala min kulli salatin hasalat aw tahsilu, to sai zama salatin da ake neman Allah ya wa annabi, to ana neman Allah ya wa annabi fiye da duk wani salati ne wanda aka taba yi ko kuma wanda za a yi anan gaba. Malam yace wa ajabal ulama wa an zalika bi ajubatin kaseera, malamai dai sun bayar da amsoshi masu yawa akan haka. Taraha fil fath, zaka gansu a cikin Fathul Bari. Jama'a, ku daure ku sai littafai a yayin da ake koyar da ku ilimi, karka taba tunanin akwai wani lokaci da waɗannan abubuwa da suke tsada na littafi ne ko ba littafi ba, kake tunanin cewa za su sauka, saboda rayuwar kullun gaba take ƙara yi haka, kullun rayuwar gaba take ƙara yi. Fathul Bari nan da zuwa muke kasuwar Zaria muna siyo shi naira 70, sai abokinka ya taya ka ɗaukowa tun bugun da mai mujallabi 16, naira 70 muke zuwa Zaria sai ka je sai abokinka ya taya ka ɗauko, yanzu Fathul Bari ya kai 13,000, to ya sauka kenan ko yayi naira 70, zaka je mai dogon kari zaka siyo shi mujallabi 16 bugu irin na da naira 70, sai kai ta tara kudin da naira 5 naira 3 naira 5 naira 3, kudin suna da wahala lokacin, ka je kai ciyawa ne kai karmami ne duka ka harada. Mun fahimci wannan da kyau? To saboda haka, in kana da halin siyan littafi, kana dalibin ilimi, kai kokarin ka sayi littafi kafin ainihin wato lokaci ya kure maka, in ba haka ba sai ka zo irin wannan matsala ta zo ta same ka, an nada ka kai ne babban malami ba karatu ba littafi, waye ga dan makarantar bokoko ba karatu ba sallah wal jila'i da kuma littafin jila'ul afham na ibnul qayyim, sai yace wa qad balagat nahawa asharati aqwalin, waɗannan maganganu da aka kawo dangane da fassara wannan hikima da tasa ake neman Allah ya dadawa annabi aminci kamar yadda yawa annabi Ibrahim, maganganu ne waɗanda suke masu yawa, sun kai wajen guda goma. Yace ba'abuha ashaddu ba'afan min ba'abi, yace wasu maganganun ma sun fi wasu rauni, wato duk fassarorin da aka yi wannan sai ka same ta mai rauni ce, in ka ga ta gabanta sai ka dauka kamar ta fi ta dama-dama, a'a ta fi ta ma rauni. Sai ce illa qaulan wahidan, sai dai magana daya ita ce wadda take mai karfi a cikin haka. Fa innahu qawiyyun, ita wannan magana tana da karfi. Wastahsanahu shaykhul islam ibn taymiyyah, ya kyautata wannan magana, wa ibn al-qayyim, da almajirin shi ibn al-qayyim. Wa huwa qawlu man qala, ita ce maganar wanda yace inna ala ibrahima fihimul anbiya alladhina laysa fi ali muhammadin misluhum. Ibn al-Qayyim yace in kaga ana cewa Allah ya dadawa annabi aminci din nan kamar yadda yayi wa annabi Ibrahim, to kyakkyawar fassara akan haka shine sai a ce a cikin mutanen gidan annabi Ibrahim akwai annabawa, waɗanda yake babu irin waɗannan annabawa a cikin mutanen gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin cikin al'umma annabi babu wani annabi bayan shi. Dan haka fa idza tuliba lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa li alihi min as-salati alayhi mithlu ma li ibrahima wa li alihi wa fihim al-anbiya, yace duk sa'ad da aka nemi Allah yayi wa annabi salati da shi da mutan gidan shi irin yadda yayi wa annabi Ibrahim da mutan gidan shi, wanda yake akwai annabawa cikin mutanen gidan annabi Ibrahim, hasala li ali muhammadin min zalika ma yaliqu bihim, to sai Allah ya baiwa mutan gidan annabi Muhammad daraja wadda ta dace da su, tunda su ba za a ba su annabawa ba, sai dai a ba su irin darajar da ta dace da su. Mun fahimta? Sai ce fa innahum, domin su al'umma annabi la yablughuna maratib al-anbiya, ba za su kai martaba da matakai na annabawa ba. Wa tabqa ziyadatu allati lil anbiya, to sai ya zama abin da ya rage yanzu sai karin darajar da annabawa suke da ita, ita kuma su suke nema, ko su kuma sai a ba su wata, tunda ba za su kai darajar annabawa ba, an ba su tasu darajar daidai da su, to yanzu kuma ana neman kai akan haka. Sai ce wa fihim Ibrahim, daga cikin annabawan nan kuma akwai annabi Ibrahim li Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake shi kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi Ibrahim yana kasa da shi a wajen daraja, dan haka fa yahsulu lahu min almaziyati ma la yahsulu li ghairihi, to sai zama annabi ya samu daraja kenan wanda yake wani shi bai samu ba cikin annabawa. Wato duk sanda kake cewa Allah ya wa annabi daraja, ko ya kara mishi albarka, ko ya kara mishi aminci kamar yadda yayi wa annabi Ibrahim, sai Allah ya bashi ainihin wato daraja wadda ta dace da al'ummar shi, sannan kuma Allah ya kara mishi daraja wadda take ta karin daukaka akan shi, wadda yake kuma za ta zama ta wani fannin kuma tafi darajar da waɗancan annabawa suka samu. Ba daraja annabta za a ba su ba su al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam, sai a ba su wata daukaka wanda in ka dube ta ita kuma a zamanin su, to ta fi daukakar da waɗancan annabawan suke da ita a cikin al'umma annabi Ibrahima, saboda su suna karkashin annabin da yafi wancan annabin da su waɗancan suke karkashi daraja. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Qala Ibn al-Qayyim yace wa hadha ahsanu min kulli ma taqaddama, wannan fasara ita tafi kyau fiye da duk waɗannan fasarori da suka gabata. Wa ahsanu minhu, amma fassarar da kuma tafi wannan din kyau, wannan tafi fassarorin baya kyau, to ita kuma wannan da tafi waɗancan kyau, to ga wadda tafi ta kyau. An yi kala shine a ce Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama huwa min ali Ibrahim, ai shi kanshi annabi Muhammad yana daga cikin iyalan annabi Ibrahim, dan ji kanshi ne. Bal huwa khairu ali Ibrahim, cikin mutanen Ibrahim ma annabi Muhammad shi yafi daraja. Kama rawa Ali ibn Talha, kamar yadda Ali dan Talha ya ruwaito an ibn Abbas radiyallahu anhu, daga Abdullah dan Abbas Allah ya tsara mishi yarda, fi qawlihi ta'ala, dangane da magana Allah madaukakin sarki, da Allah madaukakin sarki ya ce inna Allaha safa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin. Qala ibn Abbas, Abdullah dan Abbas ya ce Muhammadun, shi kanshi Muhammad din, min ali Ibrahima, yana daga cikin mutanen annabi Ibrahima. Kaga ibn Abbas ya yi fassara kenan, to tafsiri kenan as-salafi, wato a samu wani sahabi ya fassara wata aya ta Al-Qur'ani. Al-Shaykh al-Allamah al-Albani yace wa hadha nassun, kaga wannan nassi ne karara daga wannan sahabi cewa annabi Muhammad yana daya daga cikin al'ummar annabi Ibrahim. To sai malam yace idza dakhala ghayruhu min al-anbiya alladhina hum min dhurriyyati Ibrahima fi alihi, in ya zama wasu daga cikin wani annabi daga cikin annabawa
wanda ba annabi ba, wanda shi waɗannan annabawa sun zo ne daga cikin zuriya annabi Ibrahim, in ya zama su ɗin nan sun shiga cikin al'umma annabi Ibrahim, fa dukhulu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aula, to shigar annabi Muhammadu cikin al'umma annabi Ibrahim shi yafi dacewa kenan. In ya zama dukkan sauran annabawa tun daga kan Isma'ila da waɗanda suka zo bayan su misali sun shiga cikin al'umma Ibrahim, to shigar annabi Muhammadu cikin al'umma annabi Ibrahim shi yafi dacewa. Domin aya cikin Al-Qur'ani ma Allah cewa ya inna aulan nasi bi Ibrahima lallazina taba'uhu, sai ce wa hadha an-nabi, mutanen da suka fi dacewa a danganta su wa annabi Ibrahim su ne waɗanda suka bi shi a zamanin shi kenan, sai kuma Allah sai ce sai wannan annabi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haka fa yakunu qauluna, sai zama maganarmu da muke cewa kama sallaita ala ali Ibrahima mutanawilan lissalati alaihi wa ala sa'irin nabiyina min zurriyati Ibrahim, duk sanda muke cewa Allah yayi wa annabi dadin aminci kamar yadda yayi wa ainihin wato mutanen gidan annabi Ibrahim, to an hada kenan hadda annabi Muhammad da sauran annabawan da suka zo cikin zuriya annabi Ibrahim. Wato in kana cewa ashe Allah yayi wa annabi Muhammad daraja irin darajar da yawa mutanen gidan annabi Ibrahim, to shi kanshi annabi Muhammad ai yana cikin mutanen gidan annabi Ibrahim ko, wato ya ba mutanen annabi to mukami kuma kwatankwacin haka kenan, ya sanya manya-manyan malamai a cikin ainihin al'umma shi kenan salawatullahi wa salamuhu alaihi. Kuma al'amarin Allah, Allah ya tabbatar wa da annabi wannan addu'a, domin duk inda ake neman a samu wani bijimin malami a wajen karatun Qur'ani ne, koko a wajen tafsiri ko hadisi ko fiqhu ko larabci ko wasu ilmomi ne na harkokin rayuwa ta duniya, sciences, harkokin ilimi na kimiya da makamantansu, zaka samu duk baki ɗayan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sun yi fice akan haka, sun yi zarce. Ba za ka gane haka ba sai in ka koma kana karanta tarihin ainihin kasar Andalus, garin da aka rubuto risala, ta kyankashe malamai iri daban-daban. Dan haka ne kuka ga Turawa suka tasa ta a gaba sai da suka bi suka fata-fata da ita, kamar da Turawa suka tasa kasar Masar a gaba sai da suka bi suka fatar da kata, kamar yadda yanzu kuma suka tasa kasashen Saudi Arabia da kasashen Kuwait a gaba suna neman su kuma su ga bayan su. Allah madaukakin sarki ya isar mana game da sharrin su. Thumma qad amarana Allahu ta'ala an nusalli alayhi wa ala alihi khususan, sai nan kuma Allah madaukakin sarki ya umarce mu cewa mu yi wa annabi salati kuma mu yi wa mutanen gidanshi salati na musamman, bi qadri ma sallaina alaihi ma asairi ali ibrahima umuman, gargadan yadda ainihin muka yi wa annabi salati tare da ainihin wato mutanen gidan annabi ibrahima gaba daya, to Allah ya umarce mu kuma mu yi wa ainihin wato shi annabi da ainihin sauran annabawa, sai ce wa huwa fihim, tare da cewa shi annabi din yana cikin zuriya annabi Ibrahim, wa yahsulu li alihi min zalika ma yaliqu bihim, don haka sai daraja ta tabbata ga mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama, daraja irin wadda ta dace da su, wa yabqa al baqi kulluhu lahu sallallahu alaihi wasallama, sai zama sauran darajar da ta rage kuma duk sai ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Qala ibn al qayyim yace, wato ladabin dakko magana ko kuma tsarin dakko magana daga wani malami, idan kana hujja da wani littafi kana dakko zantutukan wani malami sai zama zancen dogo ne, sai zama kana son ka takaita shi daga tsakiya ka jona shi da abin da ke gaban shi. To tun farko kamar yadda yace Ibn al-Qayyim ya ce, yana cikin kawo maganar Ibn al-Qayyim sai ga ya kamata ya datsa wani wuri ya ketara wani wuri, to dan haka sai da ya tsaya inda zai tsaya din, sai kuma yace qala, ai Ibn al-Qayyim ya ce, wato kamar kana cikin magana sai ka ce, sai kuma ya ci gaba da cewa, wato ya nuna ka rage wata maganar kenan, don haka zaka ga da ya gama maganar sai ya ce maka ga littafin da zaka duba ga wurin da zaka duba don kai ka je ka ganta cikakkiya. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Qala Ibn al-Qayyim yace, wala raiba, babu shakka, anna salatal hasilata li ali Ibrahima wa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ma'ahum akmalu min as-salatil hasila lahu dunahum, babu shakka irin amincin da ya tabbata ga annabi ga mutanen annabi Ibrahim wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin su, to wannan ainihin aminci ya fi cika wajen tabbata fiye da a ce ainihin wato shi annabi ba shi a cikin su. Inda za a ce a dauke annabi daga cikin al'umma annabi Ibrahim, shin kuna jin darajar da suka samu za su samu? Ashe kasancewar annabi ya shiga cikin zuriya annabi Ibrahim shine suka samu karin darajar da suka samu. Don haka sai ya ce fa yutlabu lahu min as-salati hadha al-amr al-azim, allazi huwa afdalu mimma li ibrahima qata'an, don haka sai zama ana neman Allah ya wa annabi aminci, amincin da yake girman shi da falalar shi ya kai yadda yake yanke annabi Ibrahim bai samu irin shi ba. Wa yadhharu hina idhin fa'idatu tashbih, to anan ne yanzu zaka gane manufa da tasa ake kamanta annabi da annabi Ibrahim. Wa jarihi ala aslihi, da kuma gudanuwar da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallama yake akan asalin darajar shi. Wa annal matluba lahu min as-salati bi hadha al-lafzi a'zamu min al-matlubi lahu bi ghayrihi, kuma abinda ake nema Allah madaukakin sarki yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama na amincewa da wannan lafazi, to yafi girma fiye da wani lafazi da za a amfani da shi. Wato misali, kazo kawai kace Allah ya amincewa annabi Muhammadu kai shiru, to wannan bai kai matuƙa wajen kace Allah ya amincewa annabi Muhammadu kamar yadda ya amincewa annabi Ibrahim, domin anan kana cewa Allah ya amince da annabi Muhammadu kamar yadda ya amince da annabi Ibrahim, ya bashi daraja irin ta annabi Ibrahim, sannan kuma yazo ya ƙara mishi tashi ta musamman. Kaga ya fuka ce Allah ya mishi aminci kawai shi kadai haka, ko mun fahimta? Wato Allah ya bashi darajar da annabi kaza yake da ita, sannan yazo ya bashi tashi kuma ya hada gaba daya, ya fuka ce shi kadai ayi mishi, shine maganar da malam yake yi. Don haka sai yake cewa fa innahu idza kana al-matlubu bid-du'a inna ma huwa masalul mushabbahu bihi, yace domin ko in ya zama abinda ake nema ta yin wannan addu'a shine Allah ya kamanta annabi da annabi Ibrahim da ake kamanta shi, walahu awfaru nasibin minhu, tare da cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da rabo mafi girma daga cikin darajar da mutanen annabi Ibrahim suke da shi. Sara lahu min al-mushabbahi al-matlubi aksara min mali Ibrahim wa ghayrihi, to sai zama annabi ya samu irin darajar da ake neman Allah ya kamanta shi da ita da Ibrahim, kuma ya ƙara mishi daraja akan ta annabi Ibrahim fiye da wani shi. Sai ce wanzafa ila zalika mimma lahu min al-mushabba bihi min al-hifa allati lam tahsul li ghayrihi, yace sannan kuma sai ƙara samu wani muqami wanda yake wani daga cikin al'umma annabi Ibrahim bai samu ba. فظهر بهذا من فضله وشرفه. ابن القيم yace to kaga daga nan ne zaka gane falala annabi da daukakar shi ta samu titiko ala ibrahima, akan annabi ibrahim, wa ala kullin min alihi, kuma ta samu daukaka akan ainihin kowa daga cikin mutanen annabi ibrahim, wa fihim annabiyuna, gashi cewa da annabawa a cikin su. Sai yace ma huwa laiqu bihi, sai zama annabi ya samu daraja wadda ta dace da shi, amma kuma wannan darajar ta fita annabi Ibrahim, kuma ta fita mutanen annabi Ibrahim. Wa sarat hadhihi salatu dallatan ala hadha at-tafsil, to sai zama wannan salati da ake wa annabi kullun yana nuni zuwa ga irin wannan bayani dalla dalla. Wa tabi'atun lahu, kuma yana ainihin biye da shi a wajen sharhi. Sai ce wa hiya min mujibatihi, wannan ainihin wato salati da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama na daga cikin abubuwan da suke wajabta Allah ko wancan kalmar yace wa farat hadhihi salatu dallatun ala hadha at-tafdil wa tabi'atun lahu, sai zama wannan salati da ake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zama ainihin yana nuni zuwa ga wannan daraja da annabi ya samu akan annabi Ibrahim da ainihin wato mutanen shi. Wa tabi'atun lahu, kuma wannan ainihin wato daraja ta biyo baya, kuma tana ƙarin bayani. Wa hiya min mujibatihi, don haka sai zama wannan addu'a da ake Allah ya ƙara annabi wannan falala na daga cikin abubuwan da za ta wajabta ta sanya Allah madaukakin sarki ya ƙara fifita annabi Ibrahim din akan annabi Muhammadu akan annabi Ibrahim da mutanen shi. Wa muqtadiyatihi, kuma na daga cikin abubuwan da za su hukunta haka. Ibn al-Qayyim ya cike maganar shi da cewa fa sallallahu alaihi, don haka Allah ya ƙara mishi aminci tsira, wato Allah ya ƙara mishi tsira, wa ala alihi, da mutan gidan shi, wa sallama tasliman kaseera, Allah ya ƙara musu aminci mai yawa. Wa jazahu anna afdala ma jazaa nabiyyan an ummatihi, Allah ya wa annabi sakamako da alheri fiye da duk wani sakamako da Allah ya wa wani annabi game da al'ummar shi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Magana Ibn al-Qayyim ta kare. In kana son ganin cikakken wannan bayani, wato malamai na hadisi kullum matsala ta zo sai sun yi kokarin fitar da kai daga cikin rikicin da zaka shiga. Shine nan mallam ya dan gutsuro mana kadan, kaje ka karanta wannan littafi Jilaul Afham fi Salati wa Salami ala Khairil Anam. Nazo da shi shekaran jiya wannan nayi bayani. In kaje ka karanta sai kaga cikakken bayani akan haka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To fa'ida ta farko kenan wadda take nuna salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka ce Allah ya kara wa annabi daraja kamar yadda ya kara annabi Ibrahim kaji sirrin abun. A takaicen takaitawa, Allah ya wa annabi Ibrahim albarka da annabawa da yawa. To irin wannan albarkar ta annabawa ake roƙon Allah ya baiwa annabi ita, annabi Muhammad, sannan kuma Allah ya kara mishi da tashi albarkar dan ya zama ya zarci sauran. Alfa'idatu thaniya, fa'ida ta biyu. Wa yara al-qari' al-karim anna hadhihi siyar ala ikhtilafi anwa'iha. Malam yace ne karatu abin girmamawa zai ga waɗannan sigogi tare da yadda suke da sabani wajen nau'o'in su. Fiha kulluha as-salatu ala ali an-nabi sallallahu alaihi wasallama, a cikin su baki daya zaka ga salati ga ainihin wato mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama, wa azwajihi da matayen shi, wa zurriyatihi da ainihin ƴaƴayen shi ma'abu sallallahu alaihi wasallama, an hada tare da matayen shi da ƴaƴayen shi da zurriyar shi da an yi musu salati. Don haka sai malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace falizalika falaysa min as-sunna, dan haka bashi daga cikin sunna, wala yakunu munasiban lil amri nabawi, kuma ainihin ba zai zama mutun ya zartar ya tabbatar da umarni na annabi ba. Man yaktasara ala qawlihi allahumma salli ala muhammadin fa hasab, mutumin duk da ya takaitu wajen salati yace allahumma salli ala muhammadin fa hasab, ko ya dan kara wani abu kadan, in dai bai yi yadda annabi ya karantar din nan cewa a hada da alaye da mataye da zurriyar shi din nan ba, to bai bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a ku ji wannan magana da kyau, don gargaje kana neman hujja cewa to wannan salati da kuke yi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mun ce bai da asali, to me ya hujja? A'a, ai kai za a tambaya hujja dan kai ka kawo abin da ba a sani ba. Ya kamata jama'a su fahimci wannan ka'ida. Idan aka ce ga yadda annabi ya karantar da abu, in kai ka kawo wani abu, ba cewa za ka yi kai a nuna maka ina aka hana wannan naka ba. Wannan hujja ce ta ƴan dariƙa. ƴan dariƙa da aka ce musu salatul fatiha kyau, sai suka ce a nuna musu aya ko hadisi da yace salatul fatiha kyau. Ai ku ne dan shegantaka kuka kirkire ta haka siddar rana tsaka bayan da annabi ya rasu fiye da shekara 1200. Ashe ku za a bincika ina dalili, tunda sai da aka gama cin kaso musulunci gaba ɗaya da ilimi, sannan wani kato ya miƙe a Misra yace an yi mishi wahayinta. To ashe ku za a bincika to ina dalili? Domin annabi bai san da ita ba, bai san da labarin ta ba, Qur'ani bai zo da ita ba. Jama'a mun fahimci wannan ma'ana. Ai riga an gama saukar da Al-Qur'ani, annabi ya riga ya mutu, ya gama karantar da hadisan, sai kai ka zo ka kago wata magana, sai ka ce wannan magana ƙarya ce tunda ba ta cikin Qur'ani ko sunna, sai kuma wai kai ka ce wai to a kawo maka hadisin da ya ƙaryata wannan maganar taka. To shin hadisin ne ya riga ya magana taka, ko magana taka ce ta riga ya hadisin? Hadisin ya riga ya magana taka, ai riga an gama faɗan hadisan. Jama'a kun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka yanzu kai da ka kawo allahumma salli ala muhammadin wa sallim, to kai ake neman da ka kawo dalili akan cewa gaskiya ne, ba mu ne ake neman mu kawo maka ayar da ta ce ba kyau ai haka ba, ba mu ake neman mu kawo a ce hadisin da ba kyau ai haka ba, domin sai da aka gama saukar da Qur'ani aka gama faɗan hadisan ka kafsan nan kai ka zo ka kawo wannan bid'ar taka. Dan haka kai ake neman ka kare kanka akan abin da ka kawo. Ko mun fahimci wannan da kyau jama'a? Saboda haka malam sai yake cewa wanda bi ya zama yayi ce allahumma salli ala muhammadin kawai ya tsaya haka, to wannan mutum bai bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ba, kuma bai yi aikin sunna ba. Balla budda min al-ityani bi ihda hadhihi siyar, babu makawa, dole mutum ya zo da ɗaya daga cikin waɗannan sigogi guda bakwai kamilatan cikakkiya kama ja'at anhu sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda suka zo daga annabi, sai ka zo da su sannan ka bi wannan umarni. To yanzu jama'a kamar maganar da na faɗa ran nan, yanzu ai an ƙara ganin haske a kai da nace duk wanda ya mutu yana allahumma salli ala muhammadin wa sallim, to bai taɓa wa annabi salati ba. To ga ta maganar ce ainihin malam yake faɗi cewa duk wanda yake allahumma salli ala muhammadin yace to bai bi sunna ba, kuma bai bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ba, dole ne sai ya zo da ɗaya daga cikin sigogin nan cikakkiya, bai rage komai ba kamar yadda annabi ya zo da ita. La farqa fi zalika bayna at-tashahhud al-awwal wal-akhir, wal akhir yace babu ainihin wato bambanci tsakanin tahiyar farko da tahiya ta biyu ko ta karshe, domin wasu suna cewa idan tahiya ta farko ce don kace Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kawai ya isa, a nan mai sai kai cikakken salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Don haka sai malam yace wa huwa nassul imam Shafi'i, wannan ita ce maganar da al-Imam Shafi'i ya faɗe ta karara a ainihin wato cikin littafin shi fil ummi, a cikin littafin shi al-ummu a mujalladin farko Shafi'i na 102. Fa qala ya jama'ar musulmi, waɗannan littafai da Asy-Syaikhul Allamatul Albani yake hujja da su ana samun daga cikin ƴan bid'a sai su nemi ƙaryata maka wannan maganar. Idan suka nemi ƙaryata maka wannan maganar tunda ya ce shi musulmi ne, to daure shi da abu daya, kace ala gafata malan tsakaninka da Allah, yanzu ka aje son zuciya, ka aje kin da kake wasufati salati, ka aje kin da kake Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tsakaninka da Allah ka duba littafin al-ummu din ta Imam Shafi'i kaga ba wannan magana, ko kuwa kawai dai ya ce a duba littafi kaza juz'i na kaza Shafi na kaza, kawai tunda baka san shi sai ka tashi cikin jahilai ka ce ƙarya ne. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Ma'ana sai su ce muku wannan magana da ya dauko a littafi kaza wai ƙarya ne, dan Allah wannan irin zindiƙanci ne wannan kuke wa shari'ar musulunci, kuna neman ku ruɗa al'amari, ana tafiya al'umma musulunci suna fahimtar sunna kai tsaye, amma kullun kokari kuke ku karkatar da hankalin su, ku lalata tunanin su, kuma ku dubi waɗannan malamai ba sa karantawa, ba sa karantawa dan ba su da karatu, domin abinda ake so a musulunci in kai malamin gaskiya ne sa littafi kana karantar da mutane, to duk maganar da zaka faɗa a cikin littafin nan zaka samu inda zaka shigar da ita. Amma in ya zama babu karatu kai kanka tunda kake baka taba sauke wani littafi ba, ka gudu daga makaranta ko malamin ka ya mutu da wuri, daga nan kuma shikenan an nada ka kai ne shugaban malamai, shikenan al'amari ya lalace maka. In an ce ka zo ka saka karatu kana karantawa babu littafin da ya iya da zai karanta, dan haka yana nan yana sauraron a karantar da matsala kaza, shikenan sai ya nadi ya je masallaci kaza ya ce to ku yi hankali. To kun ga wannan wallahi ba dan al'umma musulunci suka lalace ba, kamata yayi su zaunar da shi tukuna cewa to malam yanzu mu mun ji wannan magana ka ce ƙarya ne, to aje, to amma kai ka sa mana littafi ka rinka karantar da mu gaskiya. Abin da ya kamata ku rinka yi kenan, matsalar da ta faru an yi muku irin yadda aka yi wa ƴan ɗariƙa ne, kun san ƴan ɗariƙa sai aka fara sanya musu girman shehunnai a rai, dan haka duk sanda shehu ya faɗi magana to girman shi ake kallo ba munin maganar shi ba, to kuma sai aka zuba muku girman malaman a zuci, don haka duk sanda ya magana girman shi kuke kallo, liman ne fa, ai bai zama liman ba sai in ya faɗi gaskiya, in ba haka ba Iblis ma liman ne, ai Iblis ma liman ne, ba limamin ashabul jahannama bane ashabul jahimin bai. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru khatibuhum, kenan jawabi zai tashi yayi hudu ba an aka shiga wuta, shi ba limamin su bane, ai matsalar kawai ita ce malam wannan maganar da kake ƙarya ne, to mun ji, to amma kai ka zo ka rinka karantar da mu gaskiya a masallacin nan namu, ka sa mana 40 hadis ko qira'a ko tajwidi ko ahlari, ka zo dai kai ka rinka koyar da mu kullun ko kuma duk sati ko mako ka sa mana rana daya, ku sa mishi haka ku gani bai sake dawowa anguwanku, shikenan kafallahul mu'minina al-qitala. Amma in surutu ne da baka zai iya yi diya tofe bakin ku da yawo, amma yi saka ya karanta muku mana babu karatun, ba su tsaya sun yi karatun ba, kawai sai suka tsaya suka bata lokacin su a iska, lokaci kuma ya kure musu, kuma yanzu sai cuta ta kama su ita ce ta hasada. Allah ya kiyaye. Fa qala al-Imam Shafi'i a cikin wannan littafi nashi al-Ummu mujalladi na farko Shafi na 102 yace والتشهد في الاولى والثانيه لفظ واحد تهيا لفظ فرقو ده لفظ نبيو تو لفظ ده ني لا يختلف با تا صباوا ومعنى قولي ابنده مغانا تا تكي نفي ني شافي اذا نتي التشهد واتو ان نفين التشهد والصلاه على النبي تهيا ده صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ده لفظ فرقو ده لفظ نبي ده زمان فرقو ده زمان نبيو ده ني la yujzihi ahaduhuma an al-akhar, daya ba zai dauke wa daya ba, dan haka a zaman tahiyar farko sai kai tahiya kai cikakken salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, zaman na biyu sai kai tahiya kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah ya shiryar da mu. To abin da yake damun mutane su da dama sai su ce to ai mun karanta a hadisi an ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance da zaran ya zauna a raka'a ta farko zaman na farko din nan sai marmaza ya tashi, dan haka sai Asy-Syaikhul Muhaddisul Albani sai sauri sai fadakarwa anan a cikin sabon bugu na wannan littafi, sai ya ce wa amma hadithu kana la yazidu fi rak'atayn ala tashahhud, hadithin da aka ce wai annabi ya kasance baya ainihin ƙara komai akan tahiyya. Mun fahimci wannan wai annabin ya zauna zaman tahiyya na farko bayan yin raka'a biyu, baya ƙara komai, ba salati, ba addu'a a zaman tahiyyan nan na farko, sai yace fa huwa hadithun munkar, wannan hadisi munkar ne, kama haqqatuhu, kamar yadda na tabbatar da haka fi ba'ifa a cikin littafin silsilatul ahadith al-ba'ifa a cikin lambar ainihin wato hadisi na 5816. Jama'a mun fahimci wannan, dan haka wannan hadisi ba'ifi ne. Akwai wani lafazin kuma wanda ake cewa wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya zauna a raka'a biyu din nan tahiyyar farko kenan, kamar ya zauna akan rushin wuta, duk wannan hadisi ma'anarsa ɗaya ne, wai sai marmaza ya tashi saboda kamar ya zauna akan rushin wuta. Mutumin da ya zauna akan rushin wuta ai bai sanya daɗi, to in ya zauna tahiyyar farko kamar ya zauna nan da nan sai ya miƙe, wato tahiyya kenan yake yi. A'a, lallai sai an yi tahiyya, sai an yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. To munasaba akan wannan ya jama'a, a jiya muna karatu mun yi magana dangane da hadisin idan tasafa sha'banu fala tasumu, cewa idan ainihin watan sha'ban ya raba to babu ainihin azumi akan haka, wato kada ku yi azumi dangane da wannan rabawa da ya, wato in ya kai rana ta 15 zuwa hayyacinta. Wannan hadisi na yi bayani a jiya cewa hadisi ne ba'ifi munkari, har na ce al-Imam Abu Hatim ya ainihin yi inkarin wannan hadisi, wato ya raunana shi, wato al-Imam Ahmad nake son in ce, sai na ce al-Imam Abu Hatim, al-Imam Ahmad ne ya yi inkarin wannan hadisi kamar yadda nake da ma ka duba bulugul maram. To amma a ƙashin gaskiya na ƙara bincikawa na gane cewa hadisin yana da hanyoyi waɗanda suke sun tabbatar da cewa hadisin sahihi ne, don haka wannan hadisi sahihi ne insha Allah ta'ala. Yanzu ya rage, abin da ya rage shine menene ma'anar hadisin. Al-Imam Tirmidhi a takaitan takaitawa yace ma'anar wannan hadisi shine mutumin da bai fara yin azumi ba sai da ya bari ƙarshen Sha'ban ya cika, wato 15 ta biyu ta shiga, to aka ce shi ake hanawa, amma mutumin da ya zama yana tun farko to babu laifi yayi. Al-Imam Tirmidhi yace wasu malamai sun ainihin fassara wannan hadisi da haka, don haka ka duba sunan Tirmidhi ya kawo wannan bayani. Dangane da ƙarin bayani dangane da ingancin wannan hadisi kuma ka je ka karanta littafin Sahihul Jami' al-Saghir wa Ziyadatuhu al-Fathul Kabir na shi al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahullah. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu, za mu tsaya anan insha Allahu ta'ala, sai kuma gobe za mu ci gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.